الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 200 a karatun littafin Bulughul Maram. muna cikin kitabul hajji babu sifatil hajji wa dukuli makka. kuma a yau za mu karanta bayanin Jabir bin Abdullah al-Ansari sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a ranar 10 ga watan Zulhijja. kafin mu karanta hadisin Jabir, ranar 10 ga watan Zulhijja rana ce da take da daraja, rana ce da take da daraja ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. kuma wannan rana, ranar 10 ga watan Zulhijja, wato bayan tsayuwan arfa a ranar 9 ga watan Zulhijja, ranar 10 washe gari kenan, ita ce ake kira ranar babban sallah ga waɗanda suka ji aikin hajji ba, waɗanda suka je aikin hajji kuma ita ce ake kira yawmun nahri. wannan rana akasarin malaman sunna sun ce ita ce rana mafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. wannan abu ne wanda ya kamata mu sani kafin ma mu karanta bayanin Jabir. Allah ya kara maka yarda. wato akwai hadisin Abdullah bin Qurtin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin yake cewa a'zamul ayyami inda Allahi yawmun nahri, rana mafi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, yini wanda ya fi daraja a wajen Allah shine yinin ranar 10 ga watan Zulhijja. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yawmul qarri, sannan ranar da take washe garinta. ranar 10 ga watan Zulhijja ita ce rana mafi girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. ranar da ta biyo bayan wannan kuma ita ce ranar da take binta ta wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. wato ita ce ranar 11 ga watan Zulhijja, ita ce ake kira yawmul qarri, yawmul qarri ranar tabbata a Mina, saboda hajjaji sun gama aikin hajji sun dawo Mina sun zauna, wannan yasa ake kiranta yawmul qarri. Wannan hadisi na Abdullah ibn Qurtin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 1549. Haka kenan an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da ranar da tafi daraja a duniya gaba daya, ranar da tafi daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, wannan yini shine yinin 10 ga watan Zulhijja. To akwai dalilai waɗanda akasarin malaman sunna suke faɗa, suke kafawa dangane da wannan fahimta, don wannan ita ce fahimta mafi rinjaye, fahimtar al-jumhur, wato galibin malaman sunna abinda suke faɗa ke, saboda wasu dalilai waɗanda suka tabbatar da haka. Yana da kyau mu sani wace rana ta fi daraja a duniya, wane yini ya fi daraja a duniya, shine yinin 10 ga watan Zulhijja. Hujja ta farko ita ce farkon suratu Tauba aya ta 3, wa azanu min Allahi wa rasulihi ila an-nas, sanarwa daga Allah da manzonsa zuwa ga mutane, ga sanarwa daga Allah da manzonsa, wannan sanarwa zuwa ga mutane. A wata rana za a yi sanarwan? Yawmal hajjil akbar, ranar hajji mafi girma. A ranar hajji mafi girma, wannan rana ce za a yi sanarwa, wato za a gaya wa mutane sanarwan Allah tabaraka wa ta'ala da kuma manzonsa. Me ya sanarwan? Mecece sanarwan mai taƙunsa? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, Allah da manzonsa duniya ta shaida da Allah da manzonsa sun barranta ga dukkan wanda ke shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne sanarwan, sanar ranar a lokacin da aka tafi aikin hajji, wata rana, ranar hajji mafi girma, yawmul hajjil akbar, yawmul hajjil akbar, ranar aikin hajji mafi girma. To akwai hadisin da ya zo cikin Sahih Bukhari, yana babu hajji Abu Bakr bin Nas fi sanati 90, kasan cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala Makka ta faɗo hannun musulmai, Makka ta zama birnin musulunci a shekara ta 8 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan manzon Allah ya hijira yana Madina shekara ta 8, a wannan shekaran Allah ya bashi nasarar Makka, ya taho ya yaƙi Makka da mutane 10,000, kuma Allah ya bashi nasara, garin ya zama garin musulunci. Wannan yana cikin littafin tarihi kamar Al-Bidayah wa Nihaya, mujallad 6508, da Al-Kamil fi Tarikh na Ibn al-Athir, mujallad 2115. Shekara ta 8 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, Makka ta zama birnin musulunci. Na'am, shekara ta 9, wato da shekara ta zagayo bayan Makka ta zama birnin musulunci, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya naɗa shi amirul hajj, kaje ka jagoranci jama'a a yi aikin hajji a wannan shekara, shekara ta 9. Saboda haka Imam Bukhari ya yi babi, ya ce babin hajjin da Sayyidina Abu Bakar ya jagoranci duniya fi sanati 90, a shekara ta 9 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda hadisin shi ne hadisin 369, Imam Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira. Abu Huraira ya ba da labari, ya ce ba'athani Abu Bakr as-Siddiq fi al-hajj alladhi amarahu alayhi Rasulullah qabla hajjati al-wada', shekarar da Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya jagorantar da Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, shekara ta 9 daga hijira, shekarar da Sayyidina Abu Bakr ya zama amirul hajj. A wannan shekara Sayyidina Abu Bakr ya tura abu huraira da wasu sahabbai a wannan shekara fi rahtin yu'adhinuna fil nas yawma an-nahr ranar goma ga watan zulhijja ranar goma ranar sallah ke ranar babban sallah ranar goma ga watan zulhijja sayyidina abubakar ya tura sayyidina abu huraira da wasu sahabbai suka isar da sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda asalin sa wato sayyidina abubakar bayan ya riga ya baro madina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nada shi jagoran mahajjata ya baro madina an taho makka sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratu tauba a bayan tafiyan sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar ya taho makka Allah ya saukar da suratu tauba saboda haka sai manzon Allah ya kira sayyidina Ali bin Abi Talib ya karanta masa ayoyi guda 40 na farkon suratu tauba rubuta su maza ka tashi kai da wasu sahabbai ku tafi ku samu sayyidina abubakar ga sakon Allah da manzo zuwa ga duniya idan akwai sakon da za a isar ma duniya babu wurin da ya dace a isar da wannan sako kamar lokacin da aka tafi aikin hajji musamman a wannan shekara ta tara da musulmai da kafirai duk sun tafi aikin hajji saboda larabawa dama suna aikin hajji tun kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aikin hajji wato kamar addini ne na kakansu annabi ibrahim alaihi wasallam so daga sun san aikin hajji illa dai an gurbata shi alitani tafsir al-manar malami yace wal haqu anna aliyan kana mukallafan bi tablighi amrin khasin shin sayyidina ali da annabi ya turo shi daga madina da ayoyi 40 na suratul tauba ya turo shi ne karbi shugabancin da annabi ya nada sayyidina abubakar ba sayyidina ali ya taho ne da wani umarni na manzon Allah na musamman ga ayoyi Allah ya saukar bayan tafiyar sayyidina abubakar ka je ka isa da waɗannan ayoyi ka kai ma sayyidina abubakar wa kana fi tilka al-hajja tabi'an li abi bakr yana tahowa ya samu sayyidina abubakar to ga sako daga Allah da manzo ya karanta ayoyin suratul tauba sayyidina abubakar ya ce to babu mai isar da wannan sako sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta saboda an saukar da su a bayana to amma abinda za a yi duk sa idan da aka tafi wata mahada sayyidina abubakar shi ke ce masa sayyidina ali tashi ka isar da wannan sako na Allah da manzonsa saboda haka sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yana daukan umarnin sayyidina abubakar saboda sayyidina abubakar shine amirul hajji yana ce masa ya ali kum fa balligh risalata rasulillah ya kai ali tashi ka isar da sakon manzon Allah wanda hadisai da yawa ingantattu sun tabbatar da wannan ba sayyidina ali ne kada yake isar da wannan sakon ba kamar da imam bukhari ya kawo hadisin abu huraira yana cewa yana cikin jama'an da suke isar da wannan sako ga mutane yani kama amara ba'dhu sahaba bi musa'adati ala hadha at-tabliq hadisin yana sahihu sunan at-tirmidhi abu huraira wannan riwaya ta imam at-tirmidhi hadisin 1870 yace fa azana ma'ana aliyun fi ahli minan yawm an-nahri saboda haka an taho mina ranar goma ga watan zulhijja sayyidina ali taho ya karanta bara'atun minallahi wa rasulihi bayan ya karanta sannan sai aka isar da sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yahujju ba'da al-ami mushrikun kafirai duk suna sauraro kuma ga musulmai doka ta farko daga bana ba a yadda wani kafiri ya sake zuwa aikin hajji ba wannan shine sako na farko doka wanda Allah da kansa ya saukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sayyidina abubakar da ita a gaya ma duniya shi yasa aka ce minal azanu minallahi wa rasulihi ila an-nas a gaya wa duk mutane daga shekarar bana ba a yadda kafiri ya je aikin hajji ba wala yaqubu bi baiti quriyan sannan kada wani ya take zuwa ya dawo fin ka'aba yana tsirara saboda yanzu daular musulunci ke da ƙarfi ba daular kafirci ba, ba za a yadda da fasadi. Abu Hurairah yace saboda haka aka isar da wannan sako, la yahuj ba'dal ami mushrikun wa la yatufan bil bait uryan. Ibn Ali karanta bara'atu min Allah wa rasul har zuwa aya ta 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. In ma kun ki taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ai Allah ya taimake shi tun daga farkon bara'a zuwa nan. Saboda haka Imam An-Nawawi sharh sahih Muslim juz'i na 9 shafin 116 yace, don haka yasa malamai da yawa suke cewa ranar babban sallah yawmun nahari ita ce yawmul hajjil akbar min ajli hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu. Saboda wannan hadisi Allah tabaraka wa ta'ala yace ga sako zuwa ga mutane, yaushe za a isar da sakon? A ranar aikin hajji mafi girma. A wace rana suka isar da sakon? A ranar 10 ga watan Zulhijja. Saboda haka yasa malamai suke cewa ranar 10 ga watan Zulhijja ita ce ranar hajji mafi girma. Fa fa'ala Abu Bakr wa Ali wa Abu Huraira wa ghayruhum min as-sahaba hadha al-adhan yawm an-nahr. سيدنا أبو بكر سيدنا علي بن أبي طالب أبو هريرة دوس الصحابي سن يأتي لأمر نين الله تبارك وتعالى سن إسد والنصى أو أرانر بوم قوتن ذو الهجة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ظهر الله. طب ده حكا وانا يانود شور ظاهري النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عين لهم النحر يوم النحر شيني وان دي أين غارانة زاء إفادة ساقو كمرين دا الله تبارك وتعالى يفدى يوم الحج الأكبر عرانة الحج ما في جرما بأفادة وشرانة با أما وشرانة سكا إفادة ساقوان رانة صلى رانة ربان صلى رانة ربو مغوثن ذو الهجة سينون تي وراء النبي نيا أين ناموس رانة ربو مغوثن ذو الهجة إتكي رانة زاء إفادة ونصاقوان فتعين أنه يوم الحج الأكبر. Saboda haka wace rana ce ranar hajji mafi girma? Idan an maka wannan tambaya sai ka bada amsa ranar 10 ga watan Zulhijja. Saboda ga ayatul Al-Qur'ani sako da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo a gaya wa mutane, ga hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wadanda suke nuna cewar sakon da manzon Allah ya tura sahabbai sun isar ne a ranar 10 ga watan Zulhijja. Saboda haka ranar 10 ga watan Zulhijja ita ce ranar hajji mafi girma, ita ce rana mafi daraja daga cikin kwanakin shekara, wanda ya tabbata cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi ya ce me yasa ake kiran wannan rana ranar hajji mafi girma? Li'anna mu'zam al-manasik fihi. Saboda mafi yawan ibada na aikin hajji a ranar 10 ake, mafi yawa akasari. Ga koda dai asali inda za ka dinga karanta littafai na fiqhu bayanin malamai wace rana ce ranar hajji mafi girma, za ka samu fahimta kashi biyu ne, za ka samu fahimta kashi biyu. Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, akasarin malaman sunna sun ce huwa yawmun nahari, ranar sallah, ranar 10 ga watan Zulhijja ita ce yawmul hajjil akbar, akasarin malaman sunna. To haka nan Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 25 shafin 288 yace, bisa la'akari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamil usbu'i yawmul juma'a. Kwanaki 7 na sati na mako, waɗannan kwanaki guda 7 wanne ya fi daraja? Suka ce ranar juma'a. Wannan ya tabbata hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ittifaqul ulama, duk malaman sunna sun yadda ranar juma'a ita ce rana mafi daraja. To idan aka maka tambaya a kwanakin shekara wace rana ta fi daraja? Afdalu ayyamil aami huwa yawmun nahr, mafi darajar kwanakin shekara ita ce ranar 10 ga watan Zulhijja. To amma sai wasu malamai suka ce yawmu arafa, ranar arafa ita ce rana mafi daraja. Sai Ibn Taymiyyah ya ce wal awwal huwa sahih, ranar 10 ga watan Zulhijja nan ita ce rana mafi daraja daga cikin kwanakin shekara. Wannan fahimta ita ce mafi inganci. Me yasa? Saboda ga hadisi Rabagardama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace afdalul ayami inda Allah yawmun nahr, mafi darajar kwanaki a wurin Allah wato ita ce ranar 10 ga watan Zulhijja. Manzon Allah yake summa yawmul qarri, sai washe garinta. Kaga manzon Allah ya ce kowa sanin Arfa, amma sai yace sai washe garinta, sai ranar 11 ga watan Zulhijja. Saboda haka sai yace li annahu yawmul hajj al akbar, abinda yasa ranar 10 ta fi daraja ranar 10 ga watan Zulhijja, saboda ita ce ranar haji mafi girma. Wanda wannan shine masabar al-Imam Malik, al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad, saboda hadisi da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah da kansa ya faɗa, yace yawmun nahri huwa yawmul hajj al akbar, ranar sallah ita ce ranar haji mafi girma. Saboda ayyukan da ake a cikin wannan ranar ayyuka ne da suka fi yawa. In ka dauki wadannan kwanaki na aikin haji, zaka samu babu ranar da ake ayyuka da yawa kamar ranar 10 ga watan Zulhijja. Yake kal wuqufi bi Muzdalifa, wata rana ake tsayuwa a Muzdalifa ranar 10 ga watan Zulhijja bayan sallar asuba. Da zarar an yi sallar asuba, za a tashi a Muzdalifa ayi zikirin Allah, ana addu'a a ranar ake, wa ramyi jamratil aqaba wahdaha, a ranar 10 ga watan Zulhijja ake tafiya ayi jifan da ake kiransa jamratul aqaba na ƙarshe, wurin jifa na ƙarshe shi kadai ake a wannan ranar. Sannan a ranar annahari ake soke raƙuma a yanka awakai da shanu saboda hadaya. Sannan wal halqi, a ranar ake aski. Sannan a ranar ake tawaful ifada. Fa inna fi'l hadhihi fi afdala bisunna, sai ibnu taymiya yace waɗannan abubuwan yanda kaje an girga su, tsayuwa a Muzdalifa, jifan jamra, sannan a soke raƙumi ko a yanka hadaya, a yi aski, a je tawaful ifada, gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bittifatil ulama, duk malaman sun da sun yadda da wannan a rana guda annabi ya yi su gaba ɗayan su. Saboda haka yasa ake kira yawmul hajjil akbar. Haka nan ibnu qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad juzu na farko shafi na 54, ibnu qayyim al-jawziya shi ma yake fa khairul ayyami inda Allah yawmun nahri, mafi alkhairin kwanaki a wurin Allah, mafi alkhairin kwanaki a wurin Allah wato shine yilin 10 ga watan Zulhijja, wa huwa yawmul hajj al-akbar, shine ranar aikin haji mafi girma. كما في السنن عنه أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر. سبب ده الحديث من ذا الله يأتي باب يني دي في درجة أوجه الله سبحانه وتعالى في يد ينن قوم قوتن ذو الحجة. فابن القيم يأتي وقيل يوم عرفة أفضل من أقوى ودن تسكيكي ورانر عرفة تاهرانر قوم قوتن ذو الحجة. فلا لا يأتي وهذا هو معروف عند أصحاب الشافعي أقوى وسوء المادران الإمام الشافعي وسوء بادكبا ودن تسكي قنن هكا. Me dalilin da yasa suke cewa ranar Arfa ita ce tafi daraja? Li'annahu yawmul hajj, li'annahu yawmun yu'tiqu Allahu fihi ar-riqab akthar min yawmi Arfa, babu ranan da Allah ya yanta mutane daga wuta fiye da ranar Arfa. Wa li'annahu subhanahu wa ta'ala yadnu min ibadihi, saboda a ranar Allah subhanahu wa ta'ala yake kusantar bayi, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah. A ranar Arfa Allah subhanahu wa ta'ala yana kusantar bayinsa, summa yubahi mala'ikatuhu bi ahli al-mawqif, Allah tabaraka wa ta'ala yana alfahari ga mala'iku, yana alfahari ga mala'iku dangane da waɗanda suka tsaya a filin Arfa. Kaga waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa Arfa tana da daraja, don haka yasa wasu malaman suke ganin ranar Arfa ita ce rana mafi daraja a wajen Allah. Amma Ibnul Qayyim yace القول الاول هو الصواب, gaskiyar magana ita ce babu ranar da tafi ranar sallah daraja a wajen Allah. Arfa tana da nata daraja, ranar Arfa, amma dai bata kai ranar 10 ga watan Zulhijja ba. Me hujja sun waɗannan dalilai da muka kawo? لانه الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه, ga hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ga hadisi an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace ranar da tafi daraja a wajen Allah ita ce ranar 10 ga watan Zulhijja. Babu wani hadisin da yake karo da wannan, babu wani hadisin da ya kawo bayani mai kamar haka ta wajen ma'ana. Wa sawabu anna yawmal hajji al-akbar huwa yawmun nahar, saboda ka Ibn Qayyim yace gaskiya ita ce ranar hajji mafi girma ita ce ranar sallah, ranar 10 ga watan Zulhijja. Saboda wannan farkon suratu Tauba din nan, azanu min Allahi wa rasulihi ila nati yawmal hajji al-akbar, ga kuma hadisi da aka samu cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim, anna Abu Bakr wa Ali radiyallahu anhuma azana bidhalika yawman nahri, Allah ya saukar da ayoyi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam a isar da waɗannan ayoyi ga mutane su ji. Sayyidina Abu Bakr da Sayyidina Ali da Abu Huraira da wasu sahabbai sun isar da waɗannan ayoyi ne a ranar sallah, la yawma arafa, ba a ranar arafa ba. Ya zo cikin sunan Abi Dawud bi afaki isnadin anna rasulullahi qala yawmul hajj al-akbar yawmul nahri, ga hadithun Abu Huraira wa jama'atu min as-sahaba yawmul arafa muqaddimatu liyawmin nahri bayna yaday liyawmin nahri bayna yaday fa inna fihi yakunu al-wuquf. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace kuma inda zaka lura da kyau kai kanka ma zaka gane cewa ranar hajji mafi girma ita ce ranar 10, saboda ranar farko dai ita ce ranar arfa, sai aka sa ta zama shimfiɗa. Za a tafi a tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala a nuna tawali'u a filin arfa, a nuna rashin girman kai, a tuba, al-istiqama, al-ibtihalu, at-tabarru', a yi kuka, a nuna nadama game da abubuwa da aka yi na laifuka ga Allah, a nemi gafara. Ranar arfa za ka tarar mutane gaba ɗaya suna tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala, ana neman gafara. Sai Ibn al-Qayyim yace summa yawmun nahar, sannan ranar 10 fa takunu al-wifada wa ziyara, to nan an taru ne a fili an yi ta kuka ana neman gafara. Ranar 10 fa sai aka ce to bari mu je mu ziyarci Allah din tabaraka wa ta'ala. Walihaza sunne tawafu, shi yasa ake kiran tawafin ranar 10 da sunan tawafu ziyara. Ana kiran sa tawafu ziyara, ana kiran shi tawafu ifada. An baro filin da aka yi ta kuka, aka yi ta neman gafaran Allah, yanzu an taho za a ziyarci Allah. Li'annahum qad taharu, saboda tsayuwar da suka yi a filin arfa mutane sun samu tsarki. Dan baka da tsarki dan ba a gafarta maka ba. Kafin a bar filin arfa Allah tabaraka wata'ala ya ce ya gafarta wa mutane. Kaga sun baro arfa kenan suna da tsarki, sai kana da tsarki zaka ziyarci Allah. Summa azina lahum rabbuhum yawman nahari fi ziyarati, saboda haka sai Allah ya ce yanzu tunda kun samu tsarki na muku izini ku ziyarce ni, wadda kuli alaihi fi baitihi, na muku izini ku shigo gidana. Saboda haka sai kuli hadha kana fihi zaful qarabin, kafin a ziyarci Allah tabaraka wa ta'ala shine tawaf, kafin a ziyarci dakin Allah shine Ka'aba. Zaka ce to bari mu yi wani abu na dadin kusantar Allah, sai aka yanka dabbobi aka soke, wa halqu ra'si, aka aske kawuna, kanka ma babu tsuma saboda wato ka ziyarci Allah mahaliccinka. Wa ramyul jimar, kafin ka je ziyarar sai da ka je kai jifa. Wa ma'azamu af'alil hajji, saboda haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace akasarin ayyukan hajji wa amalu yawmi arafa at-tuhur wal iktisal bayna yaday hadha al-yawm, akasarin ayyukan aikin hajji a ranar 10 ne. Ranar arfa kamar tsarkaka ne, kamar wanka ne, kamar wato ana gabatarwa ne kafin a je ziyaran Allah tabaraka wa ta'ala. To irin wannan bayani kamar yadda muka ce Ibn Taymiyyah yayi, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi, Ibn Qudama yayi, al-Imam an-Nawawi yayi, masana hadisi dayawa abinda suka faɗa kenan. Don haka fahimta mafi inganci shine cewa ranar hajji mafi girma ita ce ranar 10 ga watan Zulhijja. Akwai hadisin da ya zo cikin sahih al-Bukhari, yana daga cikin dalilai da yasa ake kira ranar 10 ga wata wato ita ce yawmul hajjil akbar. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, yana babul khutubati ayyam Mina, hadisin Abdullah ibn Umar ya bada labari yace qala an-nabiyyu bi Mina, lokacin da aka taho Mina lokacin da aka zo Mina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba an baro Muzdalifa an zo Mina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba ga sahabbai atadruna ayu yawmin hadha ko kun san wacce rana kenan yau kalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fitani فقال سيدنا الله يتي فإن هذا يوم حرام وان رانا دا كوكي غني رانا تي مي الفرما افتدرون اي بلد هذا كو كون سان وچه كسا موكي تيكي قالوا سكا تي الله ورسوله اعلم الله دا منزو سكا في ثاني قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي بلد حرام كسا تي مي الفرما افتدرون اي شهر هذا كو كون سان وني وتا كينن ينزو قالوا سكت الله ورسوله أعلم قال سيدنا الله يتي شهر حرام وتنين الفرما ثم ذكر سيدنا الله يهدى وتنن أبوه وما سوى الفرما بدأه يتي فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم الله يا حرم تا جنونكو سكانينكو يقوم سلمي الله يا حرم تا تزبد جني أتكانينكو وأموالكم الله يا حرم تكو يقوم سلمي ku ci dukiyar juna wa arabakum Allah ya haramta ku ya ku musulmai ku tobarta juna ku ci mutuncin juna Allah ya haramta manzo Allah yace haramcin da Allah yayi ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha haramcin da akai na musulmi kada ya zubar da jinin musulmi musulmi kada ya ci dukiyar musulmi ta hanyar haram musulmi kada ya tobarta dan uwa musulmi kamar haramcin wannan ranan a wannan watan kuma a wannan kasa kaga hurumi uku aka hada Abdullah ibn Umar yace wa kafan nabi sallallahu alaihi wasallam wurin da annabi ya tsaya yayi wannan hutuba bainal jamarati fil hajja allati hajja biha ya taho wurin jifa a wannan filin wurin jifan da ka gani anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan hutuba an ji Abdullah ibn Umar wa kana lokacin da manzo Allah ya wannan hutuba sai yace to haza yawmul hajjil akbar wannan ita ce ranar haji mafi girma saboda haka sai manzo Allah ya dinga cewa Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar wa wadda annas ya zamanto manzo Allah yayi ban kwana kenan ga mutane فقالوا عبد الله بن عمر يتي تو دغران اكي كيران wannan hajjin hazihi hajjatul wada'i wannan shine hajjin bankwana Abdullah ibn Umar wa tar wai da cewa wato tsakanin jamra ta farko da jamra ta biyu annabi yayin wannan huduba wazalika yawmun nahri ya tabbata a ranar 10 ga watan Zulhijja hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1700 wannan ita ce huduba ta uku huduba ta uku da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin aikin haji kuma lokacin da annabi yayi wannan huduba cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala duk alhazai sun ji maganar manzon Allah wanda wannan yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bai sharhin sunan Abi Dawud bai sharhin hadisin Abdullah ibn Umar awnul ma'bud littafin awnul ma'bud mujallal nabi irshadina 436 malami yace wannan yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah a ce an tara mutane sama da mutum 1000 manzon Allah yayi magana kuma kowa ya ji wannan mu'jiza ce babu shela babu mai isar da sakon manzon Allah la annabi yana fadan magana magana tana isa kunnuwan mutane kai hadisin Abdurrahman bin Mu'adh al-Taymi wani sahabi Allah ya kara masa yarda wannan sahabi yace khatabana rasulullahi wa nahnu bi mina manzo Allah ya mana hutuba muna mina fa futihat asma'una sai aka bude kunnuwan mu aka bude mana jin mu hatta kunna nasma'u ma yaqul wa nahnu fi manazilina muna tantunan mu inda muke muna jin maganar manzo Allah ban ma zo filin ba kana ma inda kake kana bukkanka amma kana jin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadithin yana sahihu sunan Abi Dawud yana kitabul manasik babu ma yadhkuru al-imam fi khutbatihi bi Mina hadithin 1724 kuma akwai hadithin Umm al-Husayn al-Ahmadiyya wata mace ita ma sahabiya ce tana bada labari hajjatu ma'a rasulillahi hajjatul wada' na yi hajjin ban kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu hina rama jamrat al-aqaba naga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yayi jifansa ya taso daga Muzdalifa an taho wurin jifa manzon Allah yayi jifa wan sarafa wa huwa ala rahilatihi manzon Allah ya juya yana kan abin hawansa yana kan taguwarsa wa ma'ahu bilal wa usama ga bilal da usama daya daga cikin su yana rike da akalan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani yaqudu rahilatahu wal akhar rafi'un fawahu ala ra'si rasulillah min ash-shams dayan kuma yana ya rike wato tufafin sa a saman kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata lema saboda zafin rana tace naga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah qawlan katira manzo Allah ya faɗi magana mai yawa naji ya faɗi maganganu na hudu ba mai yawa wanda shine yasa ake cewa dan ka dauki lema ka rufe kanka da shi babu laifi saboda an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa a lokacin da yake hutba abina tace daga cikin abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in umira alaikum abdun mujadda da za a samu shugaba maimuni mummuna wanda yake da munin halitta shine al-mujadda wanda ya zamanto an zartare hancinsa da kulluwansa da larabci shi ake kira al-mujadda wanda an yanke mar hanci an yanke kulluwa kaga yana da munin halitta amma sai ya zama shugaba a kanku aswad ya zama bakin fata yaqudukum bi kitabillahi ta'ala matukar ya ce ku yi abu kuma ya dace da littafin Allah fasma'u lahu wa ati'u ku ji maganar wannan shugaba ku yi masa biyayya hadisin yana sahih muslim yana babu istihbab rami jamrat al-aqaba yawm an-nahri raqiba saboda haka anan kaga ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba a ranar 10 ga watan zulhijja bayan an baro Muzdalifa an taho Mina sahabbai sun faɗi wurin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudubarsa wato shine tsakanin wurin jamra ta farko da ta biyu bayan ya gama jamratul aqaba a wannan fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da hudubarsa kuma ya yi jawabi mai yawa ga sahabbansa wannan yasa Ibn Hajar yake tabbatar da cewa lallai wannan huduba ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai ita wannan huduba ba wai ana karantar da mutane aikin hajjin da za a yi ba hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba ce da ta shafi rayuwar mutane rayuwar sahabbansa rayuwar musulmai gaba daya kamar wasiya ba wai karantar da mutane aikin hajji ba wannan ya nuna cewa daidai ne a yi huduba yawmun nahri a ranar 10 ga watan zulhijja kuma waɗanda suka ba da labarin hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a ranar sallah gaira ma taqaddam bayan wannan da muka yi bayanin suna da yawa akwai hadisin al-hirmas bin ziyad wani sahabi ne hadisin sa yana sunan abi dawud lafazin sa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqtubu an-nasa ala naqatihi al-jaz'a'i yawm al-adha naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan taguwarsa taguwarsa ce ake kira al-jaz'a'u naga manzon Allah yana huduba a ranar 10 ga watan zulhijja ranar layya ya tabbatar da wannan akwai hadisin Abu Umama al-Bahili yace sami'tu khutbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam naji hudubar annabi naji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudubar da ya gabatar bi Mina yawman nahri a ranar 10 ga watan zulhijja akwai hadisin Mu'adh ibn Jabal wanda yake khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bi Mina manzo Allah ya mana hudubar muna Mina akwai hadisin Rafi'u bin Amr yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtubu an-nasa bi Mina fi nartafa abuha naga manzo Allah yayi hudubar ga mutane a Mina a lokacin da hanci ya daga lokacin da rana ta dan daga a daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa kuma ya gabatar da hudubarsa waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labarin hudubar manzon Allah muhimmin abu shine wannan rana ta 10 ga watan zulhijja yana da kyau musulmi ya sani ita ce rana mafi daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma bisa ga hujjoji waɗanda aka samu daga ayar alqur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Alhamdulillah, sai mu karanta hadisin Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda. Qala Jabir radiyallahu anhuma, جابر يتي فلم يزل واقفا النبي صلى الله عليه وسلم بيغشي بينا سيء مزدلفة بين صلى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يا سيء يلا ذكر الله الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيغشي بينا كالدعاء مزدلفة ببرقلن با حتى أصفر جدا سيدة قريه حتى سوسي afara gari yayi haske jiddan sosai sai da gari yayi haske fa dafa'a qabla an tatlu ash-shams sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muzdalifa kafin rana ta bullo. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a muzdalifa yana ta addu'a yana zikirin Allah tun daga sallar asuba har zuwa lokacin da gari yayi haske. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan gurin ba sai da rana ta kusa fitowa. Qabla an tatlu ash-shams kafin rana ta bullo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan gure. Maza Allah ya kira al-Fadl bin Abbas ya dora shi akan taguwa, ya kira al-Fadl bin Abbas ya dora shi akan taguwa. Kaga daga Arafa zuwa Muzdalifa ya dora Usama bin Zaid, amma daga Muzdalifa zuwa Mina annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al-Fadl bin Abbas. وكان رجلا حسن الشعر ابيضا وصيما الفضل بن عباس يا كسانشي ينا دا فرنسوما كيكاوا دي دان هو عبد الله بن عباس وانا ذيك ينا cikin bayanin Jabir amma kuma in ka duba bulugul marami bai kawo ba ibn hajar bai kawo ba ya dace gurin saboda yana so yayin bayanin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai manzon Allah ya bar Muzdalifa kafin rana ta bullo hatta ata batna muhassir har sai da ya iso cikin muhassir fa harraka qalilan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanzarta wan dan kadan manzo Allah ya kara hanzari shine harraka qalilan ya kara sauri kadan thumma salakat tariqal wusta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga hanya ta tsakiya allati takhruju ala al-jamratil kubra hanyar da take fitowa ga jamra al-kubra wurin jifa mafi girma shine al-jamratul aqaba hatta atal jamra allati inda shajara har da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wurin jifa wanda ke daidai wata bishiya wancan zamani kenan yanzu ba za ka ga wannan bishiyar ba ai ko faramaha bi fati hafayat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa wato jifa na ƙarshe saboda wuraren jifa guda uku ne, akwai aljamra ta farko, akwai ta tsakiya, akwai ta ƙarshe. Shi yasa ake kiranta al-aqaba wurin jifa na ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ya wuce wurin jifan farko, ya wuce na biyu, ya isa wurin jifa na ƙarshe. Ya yi jifa da tsakuwa guda bakwai, yukabbiru ma'a kulli hafatin minha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabbara tare da kowace tsakuwa, duk tsakuwar da zai jefa sai ya yi kabbara. Kullu hasatin misla hasal hazat, kowace tsakuwa tana kamar tsakuwa dai na harbi karama. Rama min batnil wadi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jifan ne ta cikin kwarin. Thumma sarafa ila al-manhar, sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin sukan raƙuma. Fanahara, ya soke raƙuma 63, sayyidina Ali ya karata raƙuman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke guda 100. Yayin da Jabir ya faɗa a cikin wancan riwayar hadisin tamamul hadis, yukabbiru ma'a kulli hasatin minha misli hasal hasad misli hasal khazbi rama min batnil wadi thumma sarafa ila al-manhar fa nahara 63 biyadihi. Manzo Allah ya soke raƙuma 60 da uku da hannunsa sun ma'ata aliyan fanahar ma gabara ya ba masu nari ya soke ragowa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙuman sun ma'amara min kulli badana bi babu'atin manzo Allah ya ce kowace taguwa aka soke kowane raƙumi aka soke a ciro wata tsoka daga jikin wannan raƙumin fa ju'ilat fi qadrin aka sa a cikin tukunya waɗannan raƙuma guda 100 da aka soke sai da aka ciro tsoka daga jikin kowane aka sa aka girka fa tubikhat fa akala min lahmiha an dafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman ya sha roman wa shariban min maraqiha duk Jabir yana bada labari sai da aka gama wannan to mu ci gaba thumma rakiba rasulullah sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa fa afaba ila albayti wato sai ya injiza zuwa ga Ka'aba ya je tawaful ifaba daga Mina fa salla bi makkah az-zuhra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar az-zuhr a garin makkah bayan yayi tawaf ya isa ga banu abdul muttalib wadanda sune suke kulawa da rijiyar zamzam manzo Allah yake ce musu inzi'u bani abdul muttalib ku ci gaba da jawo ruwan nan wanda ke nuna falalan ruwan zamzam manzo Allah yake falaula an yaglibakum an-nasu ala sikayatikum lanaza'tu ma'akum in ba dan ina gudun mutane za su yi wato ribibi akan wannan aikin naku ba da ni ma yanzu haka kun bani igiya na jawo ruwan ni da kaina to amma idan annabi aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi igiya ya ja igiya ta guga ya jawo ruwan zamzam da kansa to karshen ta fa za a yi ribibi akan wannan aikin saboda ka karshen ta zuriyar abdul muttalib da suke da wannan falala da kulawa da rijiyar zamzam jama'a za su yi wato za su yi ribibi akan su wanda za su hana su fanawalu dalwan saboda ka sai suka mika mar guga guda fa shariba minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam din nan idan wannan shine iyakarin hadisin jabir kamar yadda shi ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul maram ibnu hajar ya ce rawahu muslimun mutawwala al-imamu muslim ya rawaito hadisin mai tsawo kaga ya tabbatar maka ya datse amma asalin hadisin yana da tsayi iyakar wannan bayani da muka yi muna iya samun abubuwa kamar guda bakwai abu na farko shine mu yi la'akari da abin da Jabir bin Abdullah ya faɗa Jabir ya ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro Muzdalifa zai taho Mina hatta aka batna muhaddira fa harraka qalina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso cikin kwarin muhaddir wani kwari ne ake kiransa muhaddir ya iso cikin wannan kwari fa harraka qalila sai manzo Allah ya ƙara sauri dan kadan manzo Allah ya ƙara hanzari sama da irin tafiyar da da yake yi tsakanin Muzdalifa zuwa guri wato tsakanin Muzdalifa zuwa Mina akwai wani guri da ake kiransa al-muhaddir wani kwari shi wannan kwari na al-muhaddir annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso wannan gurin sai ya ƙara sauri me yasa al-imam an-nawawi yana sharhin wannan hadisi a juz'i na 8 shafin 190 sharh sahih muslim yace amma muhassirun summiya bi zalika li anna fi la afhabil fil kusira fi abinda yasa ake kiran wurin da suna al-muhassir wuri ne gajiyarwa shine al-muhassir saboda a gurin ne Allah ya gajiyar da jiwa da aka zo da ita da nufin a rusa Ka'aba jiwan da aka zo da ita da nufin a rusa Ka'aba a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da su daidai wannan gurin tsakanin Muzdalifa zuwa Mina ana kiran gurin al-muhaffir wanda larabawa sun sani to ana zuwa wannan gurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sauri me yake karantar da kai saboda ka al-imam an-nawawi yace fa hiya sunnatun min sunan as-sayr fi zalika al-mawdi' sunna ce ga wanda ke takawa a ƙasa ko yake tafiya akan abin hawa idan ya iso daidai wannan guri ya ƙara sauri kada ya tsaya kuma wannan ya zamanto kamar darasi ne gare mu wanda malaman suka yi magana a kai duk wani guri da ka ji Allah ya halaka wasu to idan ka isa wannan gurin maza kai ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Muzdalifa da Mina ya iso gurin da aka halaka Ashabul Fil, wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da sura musamman a kansu. Saboda haka lokacin da Annabi ya iso wannan guri, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sauri saboda maza-maza yayi fita daga wannan guri. In ka duba Zadul Ma'ad, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana akan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam umuman gaba daya, yana tana mana ishara da haka din. Yana Zadul Ma'ad juzu na farko shafin 474 yake wa hadhihi kanat adatuhu fil mawadi', ba wai a wannan gurin al-muhassir ne kadai Annabi yayi sauri ba, la, haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take. Wato bi ma'ana manzon Allah ya saba yin haka. Fil mawadi' allati nazala fiha ba'sullah bi a'da'ihi, idan Annabi ya isa wani guri wanda Allah ya saukar da azaba ga makiyansa, idan Allah ya taba saukar da azaba a wannan guri, to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wannan guri baya tafiya a hankali, maza yake kokari ya ga ya bar wannan guri. Fa inna hunalika ashabal fi lima qasa Allahu alaina. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake tsakanin Muzdalifa da Mina, wannan kwari da ake kiransa al-Muhaffir, anan ne Allah ya saukar da azabar sa ga ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Allah ya ba mu labari, in ji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ma qasa Allahu alaina, ya ba mu labari a cikin al-Qur'ani. Walizalika sumiya zalika al-wadi wadiya muhassirin, shi yasa ake kiran wannan kwarin da wannan sunan. Li'anna al-fila kusira fi, ya'ni u'iya wankata'a anil zahabi ila makka, a wannan gurin aka dakatar da wannan giwan bai iya karasawa garin makka ba. To ba wannan karo kawai bane, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya bada misali da tafiyar manzon Allah Tabuk, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin Tabuk. Tsakanin Madina da Tabuk dole za a isa diyaru Samud, gidajen Samudawa yana tsakani. Fa innahu taqanna'a bi sawbi, a lokacin da aka iso daidai gidajen Samudawa, sai manzon Allah ya dauki mayafinsa ya lulluba. Wa asra as-saira, ya ƙara saurin tafiya akan taguwarsa. Ana isowa manzon Allah ya ƙara sauri, maza sai aka ratsa gidajen Samudawa ba a tsaya ba. Wanda akwai hadisin Abdullah bin Umar yana sahih al-Bukhari, babu salati fi mawadi' al-khasm wal azab, wanda dalilin haka yasa Imam al-Bukhari yayi babi, ina hukuncin yin sallah a gurin da Allah ya taba saukar da azaba. Malaman fiqh suna karhantawa, in dai Allah ya halaka wasu mutane to ba daidai bane ma kai ibada a gurin, ba daidai bane, illa dai idan akwai rijiya. Malamai na cewa babu laifi don an dai ruwa, amma ni santar gurin gaba ɗaya shi ne dacewa ibadar ma kar ayi a gurin. Hadisin yana sahih al-Bukhari, yana sahih Muslim, kitabuz zuhdi, babu la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa an takunu baqi. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka isa gidajen Samudawa, sai manzon Allah ya ce masa sahabbai, la tadkhulu ala ha'ula'il qaumil mu'azzabin, kar ku yadda ku shiga wannan gurin da aka yi ma azaba, illa an takunu baqina, face kuna kuka. Fa illan takunu baqina, idan ko ba ku kuka, fa la tadkhulu alaihim, to kar ma ku shiga. An yusibakum mithlu ma asabahum, saboda ina tsoron irin abin da ya same su ya same ku. Amma in ka lura yanzu fa, yanzu babban abin shakatawa shine a nemi kasashe da Allah ya halaka wasu kafirai a je ana gani, wanda shi manzon Allah gudun gurin yake. Amma yanzu ya zama abin sha'awa musulmi ya kashe kudinsa saboda zai je ya ga kasashen da wasu Allah madaukaki ya riga ya halaka su. Manzon Allah ya hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la tadkhulu ala ha'ula'il qaumil mu'azzabin, kar ku yadda ku shigo ga waɗannan mutane da aka yi wa azaba, sai dai fa in kuna kuka. In ba kuka kuke ba, kar ku shiga. In ka dubi sharhi wannan hadisin Ibn Hajar cikin Fathul Bari, mujallad na biyu shafin 157, fa ka'annahu amarahum bit tafakkuri fi ahwalin tujibu al-buka'a min taqdiri Allah ta'ala ala ha'ula'ika bil-kufri. Abinda manzon Allah ke mana ishara shine mu ringa tunani, idan tafiya ta sa dole sai mun ratsa ƙasan da Allah ya taɓa halaka mutanen gurin, to mu zamanto mun shiga wannan guri muna tunani yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su damar su tuba ba su tuba ba ma'a tamkinihi lahum fil ardi ya ba su mulki yanzu kamar misali wanda yake Egypt ya ga kaburburan Fir'auna ya tabbata an taba samu mai mulki a nan Allah ya ba su mulki wa imhalihim muddatan tawila Allah ya ba su lokaci ya jinkirta musu ko za su tuba amma ni'ima ta duniya sai ta shagaltar da su saboda shi dan adam idan ya gayo yana da lafiya gani yake gobe ma haka ne jidi ma haka ne gata ma haka ne kuma ba hatan bane kamar yanda akwai ranar da da babu kai haka nan za a kawo ranar da kuma babu kai saboda haka kullum mutum ya dinga kiyaye kansa ya zamanto mai tsoron Allah bai sai yaushe Allah zai kama shi ba summa iqa'i niqmatihi bihim wa shiddati azabi bayan Allah ya jinkirta musu da suka ki wato tuba sai Allah tabaraka wataala ya saukar da azaba akan su wa huwa subhanahu muqallibul qulub fala ya'manu almu'min an takuna aqibatuhu ila mithli zalika saboda haka shi mu'mini kada ya saki jiki da cewar shi musulmi ne dan akwai wanda zace akwai wanda ya taba tambaya ta yace ina so ya kai ziyara kasar samudawa saboda yana da ƴan kudi yanzu yana so ya je ya ga yanda gidajen nasu yake zace me zai kai ka me zai kai ka waɗannan gurare da Allah ya halaka su me abun gani a gure to kar ka saki jiki da cewar kai mu'mini ne Allah ke juya zuciyar bawa yana iya jarabtar ka da irin jarabawar da ya musu saboda haka nisantar waɗannan gurare shi ya dacewa akwai littafai da malamai suka rubuta musamman dangane da yawon buɗe ido wanda turawa ke yi wuraren da ya zamanto akwai abin da ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan hadisin Jabir ya mana ishara a lokacin da manzon Allah ya bar Muzdalifa kafin ya isa Mina ya iso gurin da Allah ya halaka ashabul fil ana isowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara sauri maza yayi ya wuce wannan gurin hatta gini a gurin malamai na kiyamatar sa akai gini a gurin da Allah ya taba halaka mutane nisantar sa shine mafi dacewa saboda baka sani ba ko fushin Allah ya sauka akan ka kai ma mai yiwuwa mutum ya sake jiki ya aikata irin abin da suka aikata fa yusibuhu ma asabahu irin abin da ya same su ya zamanto ya same shi Allah ka tsare mu to abu na biyu da zamu lura wato shine cewar Jabir bin Abdullah Jabir yace faramaha bi sab'i hafayati annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso jamra yayi jifa da tsakuwa guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hafatin minha manzo Allah yana kabbara duk fa'ilin da zai yi jifa tare da kowace tsakuwa ma'a kulli hafatin menene ma'a kulli hafatin yana hada jifarsa da kabbara ba sai ya jefa yayi kabbara ba yayi jifa ba Jabir yace yukabbiru ma'a kulli hafatin yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa wato a daidai lokacin da annabi zai jefa wannan tsakuwa yake yin kabbara to wannan in ka dubi hadisin gaba ɗaya na Jabir ba inda ya kira sunan shaydan akwai wani hadisin Abdullah bin Abbas wanda hadisin ya taho cikin littafai da yawa kamar akwai shi a littafin al-Musnad al-Imam Ahmad ya taho marfu'an wa mawqufa wani gurin Abdullah bin Abbas yana cewa annabi ya ce wani gurin kuma shi da kansa ne yake faɗa cewa a lokacin da Allah ya turo annabi Ibrahim alaihi salam khalilullah al-manasik lokacin da annabi Ibrahim ya taho Allah ya nuna masa guraren ibada na aikin hajji arada lahu shaytan inda jamratul aqaba a lokacin da annabi Ibrahim ya iso Mina sai shaytan ya fito mar daidai jamratul aqaba faramahu bi sabi hafayat annabi Ibrahim ya dinga jifan shaytan da tsakuwa guda bakwai hatta saqa fil ardi har sai da shaytan ya tsaya kasa kuma arada lahu inda jamratul sadiya ya sake bullo mar gurin jamra ta biyu faramahu bi sabi hafayat hatta saqa fil ardi annabi Ibrahim ya dinga jifan shaytan da tsakuwa guda bakwai sai da ya nutse a kasa kuma araba lahu inda jamratis salisa sannan ya sake bijiro masa a gurin jamra ta farko faramahu bi sabi hafayatin hatta saqa fil ardi annabi Ibrahim ya sake jifan shaytan da tsakuwa guda bakwai sai da shaytan ya nutse sai Abdullahi bin Abbas ya ce ash-shaytana tarjumuna wa millata abikum tattabi'un, wato shaytan ne kuke jifa idan kun tafi Mina, jifan nan da ake jifan shaytan ne, kuma tafarkin babanku Annabi Ibrahim ne tattabi'una kuke bi. Wannan hadisin bai inganta ba, yana silsilatu da'ifa hadisin 337. Bai inganta ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifar jamra saboda tsaida ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda akwai hadisin Aisha, hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yake cewa inna ma ju'ila tawafu bil bayti, me yasa aka ce ayi tawafi, wa sa'yu baina safa wal marwa, me yasa ake sa'yi, me yasa ake gudu tsakanin safa da marwa, wa ramyul jimar, me yasa ake jifa da tsakuwa. Maza Allah ya ce li iqamati zikrillah, saboda tsaye da zikirin Allah ne kawai, saboda ka ba shedan kake jifa ba don ka je Mina. Ai akwai shedan a garin da ka baro, ba sai ka je Mina ba za ka jefe shi, na garin kuma ya ishe ka. Ana jifa ne saboda zikirin Allah, kamar da Jabir ya faɗa, duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai jefa tsakuwa sai ya hada da kabbara, yukabbiru ma'a kulli hafati, yana kabbara tare da kowace tsakuwa. Wannan ya nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam jamra al-aqaba kadai yayi jifa a ranar 10 ga watan Zulhijja, kuma haka ne bitifaqil a'imma. Babu wani malami da yace za a yi jifa wuraren jifan guda uku gaba daya la a ranar 10 ga wata, idan an baro Muzdalifa wurin jifa daya tak ake yi, shine jamratul aqaba na karshe. Dan ka taho daga Muzdalifa zaka wuce na farko, ka wuce na tsakiya, ka isa na karshe, sai ka jifa tsakuwa guda bakwai, ka gama. Yana daga cikin bayanin al-Imam an-Nawawi, yana sharhu sahih Muslim. Al-Imam an-Nawawi yace in ka lura da hadisin Jabir akwai fa'idoji da yawa. Na daya, isbatu rami jamratil aqaba yawman nahri, Jabir ya tabbatar mana ana jifa ne na karshe wurin jifa na karshe, jamra ta karshe ne ake jifa a ranar 10 ga watan Zulhijja. Wa huwa mujma'un alayhi, wannan duk malaman sunna sun ittifaki akai, ranar sallah wurin jifa guda ɗaya kawai ake, shine jamratul aqaba. Shi wannan jifa din fa me matsayin sa? Wajibi ne, wajibi ne, don haka kowanne musulmi dole ne sai yayi wannan jifa. Al-Imam an-Nawawi yana cewa tunda wajibi ne, idan mutum bai yi shi ba alaihi damu tilas, sai ya bada wato fidiya ta tara go guda saboda laifin da ya aikata, ba a dauke wannan jifa ga mutum ba. Wa huwa ahadu asbabi takhallul wa hiya thalatha, ramyu jamratil aqaba yawm an-nahri fa tawaful ifada ma'a sa'yihi in lam yakun fa'a, wa thalithu al-halq inda man yaqulu innahu nusun wa huwa sahih. Abubuwa guda uku, da farko ka samu kai jifa, sannan kai kokari wato kai tawaf, kai tawafi shine tawaful ifada, idan mutun da ma can da riga yayi ba kenan ga wanda yayi hajjin qiran, amma idan hajji na tamattu'i ne dole ne sai an yi wannan tawaful ifada. Na uku shine aski, wadannan abubuwa guda uku kowannan su wajibi. Falau taraka ramya jamratil aqaba hatta fatat ayyamut tashriq fahajjuhu sahih, idan an ce wajibi baya bata aikin hajji, amma aikin hajjin yana da aibu, saboda haka dole sai an yanka rago, sai an bada fidiya na rago kafin nan wannan aikin hajjin zai kammala ya inganta. Saboda haka idan mutum har bai yi jifa na wannan ranar ba, ana jira ko zai yi shi a cikin waɗannan kwanaki waɗanda za a yi a zaman Mina. Idan bai yi ba, to duk da haka hajjin sa ya inganta, amma dole sai ya yanka rago. Wannan shine abin da aka sanu malaman sunna suka tafi akai. Yana magana yace to sannan hadisin Jabir ya tabbatar mana jifan guda nawa ake, tsaku hasayatin, tsakuwa guda bakwai ne, tsakuwa guda bakwai ake jifa da su, kuma shi ma malaman sunna sun ittifaki akai, wa huwa mujma'un alai. Sannan na uku, istibabu takbir ma'a kulli hafati, mustahabi ne ayi kabbara duk sa'ilin da za a jefa kowace tsakuwa, wanda shine akasarin malaman sunna suke kai. Al-Imam an-Nawawi ce wa huwa madhhabuna wa madhhabu Malik wal ulama'i kaffa, wa atma'u ala annahu law taraka at-takbir la shay'a alayh, da mutum zai jefa tsakuwan bai yi kabbaran ba, babu laifi. Ya dai ɗayan biyun su sannan ya ce istibabu kaunin rami min batnil wadi, wanda ana son mutum idan zai yi jifan ya zamanto ya yi shi yana cikin kwari a zamanin su kenan wanda yanzu an kauda shi, wato inda hali kamar a ranar sallah kai jifa a ƙasa ƙasan kwari maimakon ta saman kwari, kamar yanzu ne a ce maimakon ka hau sama kai jifa nan ta ƙasa, dan dacan akwai kwari din wanda daga ciki ake wannan jifa, amma yanzu duka an baje shi saboda faɗaɗa wurin jifa din. Don haka Imam Nawawi yake cewa ta ko ina mutum yayi jifan ba laifi bane, jifan sa yana inganta. To abu na uku shine Jabir yace girman dutsen nan ma Jabir ya mana misali da shi, yace kullu hasatin misla hasal khafi, kowace tsakuwa tana kamar tsakuwa na harbi, domin ma'anar al-khafi wato shine wato hasan al-hasas sigar kananan tsakuwa, kamar yadda hasal khafi ay haban sigara, kamar yadda Ibn al-Athir ya faɗa cikin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, yace idan aka ce tsakuwa na harbi ana nufin kananan tsakuwa. Al-Imam an-Nawawi yana cewa girman su baya wuce girman ƙwayar wake, kaga kenan kanana, saboda ka ba jidan manyan duwatsu mutum zai yi ba, kananan tsakuwa mutum zai dauka yana harbawa da su. Akwai hadisai waɗanda suka tabbatar da wannan daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na hudu shine Jabir yace sun man sarafa ila al-manhari fa nahara, Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama jifa sai ya tafi zuwa wurin suka, shine al-manhar, wurin sukan raƙumi, fa nahara, sai manzon Allah ya soke raƙuma. Anan kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi aikin sa daki daki, kamar yadda Jabir ya ba mu labari, wanda shine abinda aka fi so mutum yayi, kayi abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a wannan ranar. Shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda bin Baz yake faɗa littafin Majmu'u Fatawa wa Maqalatihi juz'i na 17 shafin 347 yace as-sunna fi yawmin nahri an yarmi al-jamarat yabda'u bi rami jamrat al-aqaba wa hiya allati tali Makkah. Ranar 10 ga watan Dhulhijja abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine abinda ya kamata kai, wanda shine sunna, zaka je kai jifa a gurin jifa na ƙarshe, wahiyar latita li Makka ita ce wanda daga ita sai a gangara Makka. Yarmi hadi fati hafayati, zai yi jifa da tsakuwa guda 7 kullu hasatin ala hidda, ya dauki kowace tsakuwa, yukabbiru ma'a kulli hasatin, yana kabbara idan ya gama, sun mayan haru hadaya, sannan sai ya soke hadayarsa, wato sai mutum ya yanka hadayarsa idan rago ne, ko ya soke idan taguwa ce ko rago ne. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in kana indahu hadiyun, summa yahliku ra'sahu, sannan mutum ya aske kansa, aw yuqassirhu, ko ya rage, wal halqu afdal, askin shi ne aka fi so, saboda akwai hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fifita waɗanda sun yi aske akan waɗanda suka rage sumansu. Kaga farko an yi jifa, daga jifa aka yanka hadaya, daga yanka hadaya aka yi aske, sun mai ya tsofo, sannan sai a wuce Makka a yi tsawafi, wa yaf'a, a yi sa'ayi in kana alaihi sa'ayun, idan akwai sa'ayi a kansa. Hadha huwa al-afdal kama fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam rama thumma nahara thumma halaqa thumma dhahaba ila Makka fa tafa alaihi salatu wassalam, hadithin yana sahih Bukhari. Yanda Jabir ya jera, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin sa, kuma shine aka fi so, da farko ka je kai jifa, sannan ka yanka hadaya, bayan ka yanka hadaya kai aski, idan ka yi aski sai ka wuce Makka kai tawafi kai sa'i. To ka gama aiki, ayyukan suna da yawa. حديثنا عن سيد البخاري حديثنا دوبو دا دريبا كي دوبو مشاوه. وهذا الترتيب هو الأفضل وانن جيرا وان شيني أكفسو صبو دا شيني أبين دا النبي صلى الله عليه وسلم جاي. أما إذا متن بي جيرا بفا بابو ليفي فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. إذا متن يفار قباتر دا ودكات واني بابو ليفي. مثالي متن أرانر قوم قوتا دا مزدلفة سيوتي مكا يجي طوافي سيدا ويجيفا, kaga ya saba yanda Annabi yayi, amma duk da haka yayi su a rana guda babu da shi, ya wuce Makka ya tawafi sannan ya dawo yayi jifa. Idan mutum ya saba wannan jere, maimakon ka fara da jifa sannan yanka hadaya wato daga yanka hadaya sai kuma aski sannan a tafi makka ayi tawafi ayi sa'i wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda akwai hadithin usama bin sharikin wanda yace yayi haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana an-nas yatunahu faman qala bayan an gama aikin haji mutane suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sa'aitu qabla an atufa ni fa na tafi nayi sa'ayi kafin ma in yi tawafi shi da ya tafi sa'ayi ya fara sannan ya tawafi au qaddamtu shay'an au akhartu shay'an na gabatar da wani abu akan wani na jinkirta wani abu kafin wani wato mutane suna ta complain ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai ga yanda kai hajjinka da farko da ka bar muzdalifa kai jifa daga jifa sai soke taguwa daga soke taguwa sai aski daga aski sai tafiya makka sai tawafi shikenan saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi tuntun yayi sa'ayi tun shigowar sa makka kuma hajjin sa kiran ne don haka bai sake yin sa'ayi ba sa'ayin sa guda yayi saboda haka suke cewa to mu mun yi sabanin yanda kai wani zai ce ya fara sa'ayi kafin tawaf wani kuma ya ce ya fara tawaf kafin ya yi jifa wani ya ce ai sai da ya soke dabbansa kafin ya je ya yi jifa kaga dai ya saba jerin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai manzon Allah yana cewa la haraja babu damuwa manzon Allah yana ta gaya musu babu damuwa sai manzon Allah ya ce illa ala rajulin iftaraba irba rajulin muslimin wa huwa zalim wake da damuwa a yau shine mutumin da iftaraba irba rajulin muslimin ya tozarta mutuncin musulmi a yau wa huwa zalimun yana mai zaluntarsa فذلك الذي خرج وهلك هو ان شي كي دداموا kuma shine wanda ya halaka wake da damuwa a yau shine wanda ya zalunci musulmi amma mutukar ba zaluntar musulmi ba saboda ka gabatar da wani aiki akan wani wannan babu laifi manzo Allah yana ta gaya musu babu laifi kaga ya gwada cewa din aikin da ake a ranar 10 din nan a jere ba dole bane domin da dole ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya waɗanda suke masa tambayoyi mas'ala ta biyar جابر يأتي ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت النبي صلى الله عليه وسلم يهو تابو الصف يتفيي طواف كعبة ما يأتي كارن تدمو من ذو الله يأتي طواف الإفاضة أران رقوما قوتا ذو الهجة واتو ينا لكيو كجمع أيوكا نن قبادين سو أرانا عند حالي كدولي كييسو قبادين عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تكركنا دلافيا النبي صلى الله عليه وسلم يا هو ابن هوا كذا وندا يا نونا اصلي سنه شيني كسامو ابن هوا كهو اما اذا يزمن تو تفير ا قسا ita ce mafi sauki wannan ba laifi bane sun barakiba shi dai manzon Allah aikin hajjin sa gaba daya akan abin hawaye abu na shida shine Jabir yace bai kawo cikin bulugul marami ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin wadanda suke kulawa da rijiyar zamzam sune banu abdul muttalib yasquna ala zamzam wadanda suke jawo ruwa suna ba mu alhazai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana falalan ruwan zamzam kaga ya nuna cewa ya kamata duk mutumin da ya tafi aikin haji duk wanda Allah ya nufe shi da zuwa makka yayi kokari ya rika shan ruwan zamzam wani abin sha'awa shi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta alwalad da yayi a tsakanin arfa zuwa muzdalifa alwalad da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ruwan zamzam ne wanda ya zo cikin hadisai da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana albarkan da Allah ya zuba ma wannan ruwan saboda haka idan Allah ya nufe ka zuwa wannan kasa mai alfarma kasa mai albarka yana da kyau ka yawaita shan ruwan zamzam musamman ga wanda ya tafi aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar 10 ga wata in ka lura da waɗannan ayyuka ko a yanzu da aka ci gaba akwai motoci akwai sauƙin hanyoyin tafiya kai ka san aiki ne mai wahala mutumin da ya je makka ya gama tawaf akwai gajiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi zamzam ya sha wanda ya tabbatar mana sunnarsa ce yana da kyau idan mutum ya tafi makka ya rika shan ruwan zamzam saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu na ƙarshe wanda shine Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla bi makkata az-zuhra manzon Allah ya yi sallar azhar a garin makka to gaskiya wannan ya samu mushkila ta yiwu a gaba za mu iso ga inda za mu warware wato an samu hadisin Jabir kamar yadda muka karanta a nan ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar a garin Makka, sallar asuba a Muzdalifa, sallar azhar a garin Makka. Kaga manzon Allah ya taho Mina, yayi jifa, ya soke taguwa, an dafa, ya ci, yayi aski, ya hau abin hawa, ya tafi Makka, yayi tawaf, ya sallar azhar. To sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar kuma anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afada yawman nahari, manzon Allah ya tafi yayi tawaful ifada, da yayi tawaful ifada a ranar 10 ga watan Zulhijja, fa salla az-zuhra bi Mina, sai ya dawo Mina yayi sallan azhar. To kaga kamar hadisai guda biyu din suna karo da juna. Abdullah ibn Umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Mina ya sallan azhar. Jabir kuma a hadisin sa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka yayi sallan azhar. To malamai sun yi ta kokarin hada waɗannan hadisai kashi biyu, babu wani sahabi daga cikin su wanda ya faɗi wato sabanin gaskiya, duk abin da suka faɗa daidai ne. Ya za a yi a hada shi ne al-Imam an-Nawawi yake cewa tawafa bil ifada qabla az-zawal, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa Makka yayi tawafi, ya gama tawafinsa kafin rana ta bar tsakiyar sama, a lokacin da rana ta gusa daidai farkon azhar. Thumma salla az-zuhra bi Makka fi awwali waqtiha, rana tana barin tsakiyar sama farkon sallar azhar kenan, sai manzon Allah ya sallan azhar a daidai farkon lokaci. Yana gama sallan azhar, thumma raja'a ila Mina, sai manzon Allah ya hau abin hawansa sai dawo Mina. Yana zuwa Mina fa fa salla biha az-zuhra marratan ukhra bi ashabihi, yana zuwa yayi sallan azhar da sahabbansa. Ana jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isowa wato yayi sallan azhar tare da su, yana sa'alu zalika, lokacin da suka mai tambaya. Fa yakunu mutanaffilan biz-zuhri as-saniya allati bi Mina, asalin sallar azhar manzon Allah yayi ta a Makka kamar yadda Jabir ya faɗa, amma da ya taho Mina sallar azhar da yayi a Mina fa wannan nafila ce, tunda wancan farilla an riga an yi sar, kaga kenan sallar da ya take yi tana zama nafila gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kurakurai. Wannan ke tambaya, ya hukuncin wanda yake kasaru, matafiyi yana sallar kasaru, shin zai iya yin nafila? Babu laifi, duk wato akasarin malaman sunna sun ce babu laifi don matafiyi ya yi nafila, babu laifi. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya, nafilu guda biyu ne kawai baya barinsu, daga nafilar witiri sai kuma raka'at al-fajiri, kuma tsayawa ga hakan shine mafi dacewa saboda karban kyautar da Allah subhanahu wata'ala ya maka. Maimakon Allah ya mana kyauta, ka ki karban kyautarsa, ba gwaninta ba ce don kayi nafila alhali an rage maka yawan rakawoyi a sallar farilla. Don haka mafi dacewa shi ne ka tsaya ma witiri kadai, sai kuma raka'at al-fajr kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.